Daga nan birnin Washington DC a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matar FM ta Alpha Radio da ke kuma su baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Laraba 28 ga watan Fabrairu shekarar 2018 Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa ƴan tawaye a gabashin yankin Ghouta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jinkai. A halin yanzu kuma wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya na nuna cewa Koriya ta Arewa ta kai wasu kayayyaki a Siriya da ta yi wa gwamnatin Bashar al-Assad ta yi amfani da su wajen yin makamai masu guba. Jami'ar yaɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump, Hope Cakes, ɗaya daga cikin daɗaɗɗun hadiman da suka yi wa Trump aiki ta bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka don amsa wasu tambayoyi.
To har ila yau za ku ji cewa a Najeriya masana na ci gaba da tsokaci yayin da rundunar soji da ta 'yan sanda suke nuna yatsa a junansu kan wanda ya sakaci aka sace 'yan matan makarantar Dafci.
Su jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kira su a kira gwamna a tabbatar da cewa sha'anin tsaro ana yin sa ne a cikin tsari da ƙilla.
To a can jamhuriyar Nijar kuwa Amurka ta musanta zargin da wasu ke yi na cewa tana da sansanin soji a ƙasar.
No U.S. military base in Niger. No, sir.
Jakadan Amurka ya ce amsar wannan tambaya shine Amurka ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa.
Muna ɗauke da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da ma wani rahoto kan wani kame da hukumar custom ta Najeriya ta yi na hauren namun daji da aka yi a yunkurin fasakorinsu. Sannan Ladan Ibrahim Ayawa zai shigo da shirinsa na himma. Baya ga haka muna tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen ƙasar Rasha, Sergey Lavrov, ya faɗa yau Laraba cewa ‘yan tawaye a gabashin yankin Ghouta da ke Siriya na toshe hanyar kai agajin jinkai suna kuma hana mutane barin wurin a daidai lokacin da Rasha ta kira a tsagaita wuta ta taimakon agaji a farmakin da sojojinta ke kaiwa. Dama shirin na Rasha an yi shi ne da zammar tsagaita wuta ta sa'o'i 5 don mutane su samu taimako ko su fita daga yankin wanda ‘yan tawaye suka mamaye wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya a shekarar 2013. Kafafen yaɗa labaran Siriya sun zargi mayakan ‘yan adawa da hana fitar da mutane kwanaki 2 a jere. Babu farar hula ko ɗaya da ya fita ya zuwa yanzu a yankin da ke da mutane kusan 400. ‘Yan tawaye sun yi watsi da zarge-zargen jiya Talata, ranar farko da aka fara tsagaita wutar, wanda ya sa ɓangarorin biyu ɗorawa juna laifi a kan tashin hankalin da ke ci gaba da faruwa. Ƙungiyar da ke kare haƙoƙin jama'ar Siriya ta Observatory, wadda mazauninta ke Birtaniya, ta ba da rahoton cewa an ci gaba da faɗa a gabashin Ghouta har zuwa yau Laraba. A halin yanzu kuma, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa Koriya ta Arewa ta kai wasu kayayyaki a Siriya da ta yi wa gwamnatin Bashar al-Assad ta yi amfani da su wajen yin makaman guba. Rahoton ya ce wasu abubuwa kamar na'urar auna yanayi da sauransu na cikin akalla kayayyaki 40 da ba a ba da rahotonsu ba da Koriya ta Arewa ta kai Siriya tsakanin shekarun 2012 da 2017. An ba wasu kafafen yaɗa labarai wannan rahoton a daidai lokacin da Amurka da wasu ƙasashe ke zargin gwamnatin Siriya da yin amfani da makaman guba a kan farar hula na kwanan nan shine a unguwannin da ‘yan tawaye suka mallake a gabashin Ghouta da ke Damascus. An ga ƙwararru a fannin kimiyyar makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na aiki a wuraren ƙera makamai masu guba da masu linzami na Siriya, a cewar rahoton. Wanda wasu ƙwararru da suka yi binciken ƙwaƙwaf a kan yadda Koriya ta Arewa ke kiyaye takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya suka rubuta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama jama'ar yada labaran shugaban Amurka Donald Trump, Hope Hicks. Daya daga cikin dadaddan hadiman da suka yi wa Trump aiki ta bayyana gaban kwamitin majalisar dokokin Amurka don ansa tambayoyi akan alakar waɗanda suka yi wa Trump yakin neman zabe da Russia, amma bata amsa tambayoyin da ƴan majalisar suka yi mata ba akan watanni 13 da ta kwashi tana aiki a fadar White House. Kwamitin binciken bayanan sirri yayi wata ganawa da Hicks ta tsawon sa'o'i da yawa. Hicks ta yi wa iyalan Trump aiki a matsayin mai magana da yawun diyar shugaban Amurka Ivanka Trump ta bangaren tallata tufafin da take saidawa kafin daga baya ta shiga yi wa Trump yakin neman zabe a lokacin da ya tsaya takarar da ya samu nasara a shekarar 2016. Dan majalisar wakilai Adam Schiff, jigo a jam'iyyar Democrat da ke kwamitin, ya faɗi cewa Hicks ta amsa tambayoyi game da yakin neman zaben Trump da kuma lokacin zaben zuwa lokacin da aka rantsar da shi shugaban ƙasa, amma bata ce komai ba akan lokacin da ta yi aiki a fadar White House. Daliban da suka tsira da rayukansu a harin bindiga mafi muni a tarihin Amurka sun koma makaranta yau Laraba, yayin da gwamnatin tarayya da ƴan majalisa ke ci gaba da yin muhawara akan yadda za a kare rayukan matasa, inda kuma suka amince cewa makarantu kamata yayi su zama wuraren da dalibai za su samu kwanciyar hankali. Makarantar Secondary Major Stoneman Douglas da ke jihar Florida ta kasance a rufe tun bayan da wani dan bindiga ya kashe mutane 17 makonni 2 da suka wuce. Kisan gillan ya ƙara zafafa muhawarar da aka dade ana yi a ƙasar akan dokokin mallakar bindiga. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa dole ne a cike gibin da ake da shi a tsarin binciken masu sayan bindiga da ake amfani da shi a ƙasar. Ya kuma yi kira akan a aiwatar da gagarumin garan bawul a fannin masu matsalar taɓin hankali. Duk da haka, abin da Ryan da sauran 'yan majalisa ba su yi kira a kai ba shi ne hana mallakar bindiga, ciki har da mallakar bindiga samfarin AR-15 kamar wadda aka yi amfani da ita a harin da aka kai a makarantar Florida. Ƙasar Iran wata babbar barazana ce ga muradan Amurka, a cewar kwamandan rundunar sojan Amurka da ake kira Satcom a takaice, General Joe Vattel, a lokacin da yake bayani ga 'yan majalisar Amurka. General Vattel ya ce gamayyar dakarun da Amurka ke jagoranta a yakin da suke yi da 'yan ISIS ta samu gagarumin nasara a cikin shekaru 3 da suka gabata, kuma kungiyar 'yan ta'addan ta rasa kashi 98 na yankunan da ta mallaka a baya a Iraki da Siriya. Da wannan nasarorin, a cewar Mr. Vattel, yanzu dakarun Amurka za su mai da hankali akan rage ƙarfi da kawo daidaito da kuma magance rashin zaman lafiyar da Iran ta haddasa a faɗin yankin, a kuma kammala yakin da ake yi na murƙushe mayakan ISIS a Siriya da Iraki, sannan kuma a tabbatar da aiwatar da sabuwar dabarar kudancin Asiya a Afghanistan don taimakawa gwamnatin Afghanistan don samun ƙarfin iko da yankin.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yayin da rundunar sojin Najeriya da takwarar aikin ta ƴan sanda ke ci gaba da zargin juna kan wanda ya sakaci aka sace ƴan matan makarantar sakandare a Dabci da ke jihar Yobe a arewa maso gabashin Najeriyar, bangarorin biyu sun fitar da sanarwa domin kare kansu daga wannan zargi. Hassan Maina kaina ya ga sanarwa da suka fitar, ga kuma rahoton da ya hada mana.
Shi dai gwamnan jihar Yobe, Alhaji Ibrahim Gaidam, ya zargi sojoji da janyewa daga garin Dabci, al'amarin da ya baiwa 'yan Boko Haram damar zuwa su sace 'yan matan sakandaren gwamnatin jihar. To, sai dai kuma cikin sanarwar da ta fitar, rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙi da Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta ce babu gaskiya a kalaman na gwamna Gaidam, inda ta ce bata janye sojojinta daga garin Dabci ba, amma dai sun kai ɗauki ne garin Kanamma kan iyakar Najeriya da Nijar bayan wani hari da aka kai a yankin. Sojojin suka ce kafin su bar garin Dabci sun miƙa tsaron garin ne a hannun rundunar 'yan sanda, batun da 'yan sandan jihar Yobe suka ce wannan ba gaskiya ba ne. Cikin wata sanarwa da ya aiko mana, Kwamishinan 'yan sandan jihar Yobe, Alhaji Abdulmalik Sumonu, ya ce sanarwar da sojoji suka fitar cewar sun mika masu garin Dabci wannan ba gaskiya ba ne, domin babu wani lokaci da sojoji suka taɓa yi musu bayanin cewar za su janye ko wani abu mai kama da wannan. To ko me wannan cece kuce tsakanin jami'an tsaron ke nufi ga sha'anin tsaron? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu na da wannan tunani.
Kuma abin yana da daurin kai cewa ma waɗannan yan Boko Haram za su zo su sake daukan bewa haka kamar yadda suka yi na Cibo. Wani abin ne mai tada hankali sosai. Mafi tada hankali ga wannan da faru shine takaddama da ake yi tsakanin gwamna da soja da 'yan sanda. Abin da wannan yake nunawa shine babu haɗin kai tsakanin jami'an gwamnati da jami'an tsaro na ƙasa.
Alhaji Adamu Muhammad wani uba ne da aka tafi da yarsa daga cikin 'yan matan sakandaren Dabci.
Eto mu a gurinmu wannan cakan bakin nasu mu ba ta da wani amfani a gurinmu. Mu a gurinmu dai fata muke yi su mai da hankalinsu akan yaya za a yi a ceci yaran nan shine damuwarmu.
To ko yanzu ina mafita? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Ina mafita shine lalle su jami'an tsaro a ƙarƙashin shugaban ƙasa ya kira su a kira gwamna a tabbatar da cewa sha'anin tsaro ana yin sa ne a cikin tsari da kibla. Ba wai jami'an tsaro da su gwamnati da shi gwamna kowa ya kama nasa kibla ba.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ci wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda 'yan baya.
To a Najeriya har ila yau amma a can birnin Iko da ke kudu maso yammacin ƙasar, hukumar kwastam ce ta kama wasu hauren dabbobi haɗe da wasu kayayyaki da aka haramta fasfurinsu zuwa ƙasashen waje. Daga Lagos ga rahoton Babangida Jibril.
Rundunar kwastam mai kula da shiya ta ɗaya da ta kunshi jihohin Lagos da jihar Ogun ta yi wani babban kamu na hauren giwa guda 218 da kudinsu ya kai na fiye da naira miliyan 80 tare kuma da buhuna 55 na fatan dabbar pangolin da kudinsu ya kai na fiye da naira miliyan 408 da aka yi niyan zuwa da su kasar Sin. Babban controller mai kula da shiya ta ɗaya Rola Muhammad Uba shine ya sanar da hakan a wani taro na manema labarai.
Waɗannan dabbobi guda biyu an hana kashe su, an hana kasuwanci da su duk duniya, saboda akwai kungiya ta duniya wadda take kula da irin waɗannan saboda domin kada su ƙare. Shi haurin giwan nan wato adadinsa shine guda 343, shi ana gwada shi ne a kilo, shi yanayin sa wato a muna harkar mu ta century muna samu wata masaniya cewa akwai irin waɗannan kayayyakin wanda aka hana a fitar da su zuwa ƙasashen waje a Najeriya. To wanda aka yi kwana ɗaya ana ta zazzagaye wannan wurare har muka cimma nasara, muka kama wani mutumin China da kuma wani mai gadin sa a nan Ikeja. Shine aka samu huna guda 55 na wannan sashen wannan dabba na Kongolin da kuma wannan haurin giwa wanda shi kuma 218 yawan sa.
Bayan wannan kamu na hauren giwa da rundunar kwastam din ta yi, har ila yau rundunar ta kama wasu motoci na alfarma guda 18 da buhunan shinkafa kasashen waje da yawan su ya kai buhu 4,200 kutankutin trailer 7. Ga dai controller Muhammad Uba da ƙarin haske.
Wanda shi man kirki wanda an riga an sarrafa shi, gwamnati ta hana a shigo da shi. Wanda ba a sarrafa ba, gwamnati ta yarda a shigo da shi domin mutanen mu an zo za a sarrafa da shi, mutanen mu za su samu aikin yi, za a samu jarkokin da za su saboda haka za su samu aiki wannan an yadda a shigo da shi. Bayan haka akwai tayoyi waɗanda an riga an yi amfani da su, yanayin shekarunsu ya riga ya ƙare, amma mutanen mu sai su shigo da wannan tayoyi ba bisa ƙa'ida ba. Mutane yan private ko kuma masu yin motocin haya sai je sai wannan tayoyi idan kuma suna ɗaukan passenger. Yawanci za ga wannan tayoyin suna fashewa akan hanya sai ga an samu hatsarurruka, mutane suna mutuwa, ana asarar dukiyoyi saboda gwamnati ta hana. Bayan shi akwai gonjo wanda shi ma gwamnati ta hana a shigo da shi gaba daya saboda ba a san yanayin mutanen da suka amfani da wannan kayayyaki ba, masu lafiya ne, cuta ne tare da shi, saboda haka shi ma gwamnati ta hana.
a shigo da wannan.
A ƙarshen watan nan na Fabrairu mai karewa dai Radara Kwastan din ta ce ta kama kayayyaki da kuɗin su ya kai na fiye da naira biliyan 1 da miliyan 35. Don haka hukumar ta Kwastan ta gargadi jama'a da su guje yin sumuga ko kuma kin biyan kuɗaɗen da aka kayyade na kayayyakin da suke shigowa da shi daga ƙasashen ƙetare. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
To a makwabciyar Najeriya wato Jamhuriyar Niger, ofishin jakadancin Amurka ne ya musanta zargin da ake na cewa Amurka tana da sansanin soji a kasar. Jama'a a Jamhuriyar ta Najeriya musamman ma kungiyoyi masu fafutuka sun sha sukar kasancewar dakarun kasashen waje da ke ayyukan wanzar da zaman lafiya a Niger din. Daga mai ga rahoton Sule Mumuni Barma.
Fannin tsaro na daga cikin muhimman fannonin da Jamhuriyar Niger da kasar Amurka suka fi ba fifiko musamman a wannan lokaci da matsalar ta'addanci ta addabi duniya. A ci gaban wannan yaƙi ƙasashen biyu na da hulɗar aikin soja, fannin da ƙasar Amurka ke tallafawa Niger da kayan aiki, samar da bayanan sirri da horar da jami'an tsaro akan dubarun yaƙi da dai sauransu. Mafari kenan da aka fara da tambayar ambasada Eric P. Whitaker, shin gaskiya ne Amurka ta kafa sansanin soja a nan Niger?
No, there is no U.S. military base in Niger. No, sir.
Jakadan na Amurka ya ce amsar wannan tambaya shine Amurka ba ta da sansanin soja a wannan ƙasa, amma akwai wasu askarawanta da ke nan Niger domin ayyukan horar da takwarorinsu na ƙasar, sannan sukan dafa musu wajen tabbatar da tsaro. Zamansu a nan na ɗan takadirin lokaci ne.
They're here on temporary duty assignments to perform that track.
Jinkirin da ake fuskanta wajen bayyana wa jama'a zahirin abubuwan da bincike ya gano a game da mutuwar wasu sojojin Amurka biyu da wasu takwarorinsu na Niger a yayin harin ta'addancin da aka kaiwa ƙauyen Tongo-Tongo a farkon watan Oktoban 2017 na daga cikin abubuwan da 'yan jarida suka buƙaci jakadan Amurka a Niger ya yi ƙarin haske a kansu.
The results of the report on the incident of Tongo-Tongo of October 4 last year.
Yana mai cewa lalle ne lokaci yayi da ya kamata jama'a su san abin da wannan rahoto ya kusa. To amma rahoton ba karami ba ne, bayanai ne da ke rubuce cikin dubban shafuka aƙalla 700, saboda haka aiki ne da ke buƙatar lokaci mai tsawon gaske. Haka kuma waɗanda ke da alhakin tabbatar da sahihancin wannan rahoto suna da yawa, dole ne ya bi ta hannunsu kamar ma'aikatar tsaro zuwa majalisar dokoki, sannan a sanar da iyalin waɗanda abin ya rutsa da su kafin a ba wallafawa duniya shi.
Relatively near future, however.
Hukumomin tsaron Jamhuriyar Nijar sun sha nanatawa 'yan ƙasar cewa ƙarfafawa sojojin wannan ƙasa gwiwa a yaƙin da suka ƙaddamar da ƙungiyoyin ta'addanci yasa suka buƙaci ƙasar Amurka ta aiko da sojojinta a sansanin sojan Nijar da ke yankin Agadez mai makwabtaka da ƙasar Libya. Haka kuma su ma jami'an na Amurka a yayin wannan taron 'yan jarida sun tabbatar da wannan labari, sannan sun ƙara da cewa Amurkawan da ke Agadez suna gudanar da ayyukan kafa sansani ne don damƙawa a hannun askarawan Jamhuriyar Niger. A watan jiya ne sabon jakadan Amurka a Niger ambasada Eric P. Whitaker ya kama aiki a hukunce. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Yanzu agogo a nan Washington na cewa 10:00 ne da kusan minti 19 kai tsaye ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin himma.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, muna tattaunawa ne da baƙwarmu Madina Muktar Dodo da ke zaune a ƙasar Birtaniya. A cikin shirinmu na farko mun tsaya ne inda baƙwar tamu ke muna bayani akan yadda ake samun wadatattun kayan karatu a duka makarantu a ƙasar Birtaniya. Yanzu kuma a ci gaba da wannan batu sai na tambayi baƙwar tamu, to yaya maganar muhallin da ake gudanar da shi wannan karatun?
To gaskiya akwai nan ma zan iya cewa akwai bambanci, saboda nan wurin yawanci
nasu ke system din su an dade a irin wannan setting din ka gane sun dade da farawa irin wannan system din su sun riga sun ci gaba a wannan bangaren amma kuma gida Najeriya zan ce wa rashin kayayyakin aiki maganan dai zata ta koma da gurin gaskiya kayayyakin aiki dan gaskiya kayayyakin aiki suna da bala'in matukar muhimmanci ga ci gaban karatu na Najeriya
to ai kin ga abin da nake cewa shine muhalli misali a ce ajin karatu haka wata a gida zaki ga aji za a samu dalibai kaman 40 50 a cikin aji guda
gaskiya annan ba haka bane
to ya yake a nan Burtaniya
a nan Burtaniya zaga yawanci babu mutane haka birjik da yawa a wannan aji
ba su karatun da ko sun riga sun yi ne su
a ba wai dan saboda sun ki babu saboda akwai zan iya cewa akwai courses kala-kala daban-daban da mutane da yawa kowa da abin da yake sha'awan yi wasu ma kila ba ma karatun bane suke da sha'awan yi to akwai abubuwa da yawa da mutane daban-daban suke shiga into amma kuma a Najeriya saboda kila tun daga gida an taso mana da bala'in san ilimi da kuma san zuwa makaranta saboda haka zaka ga yawanci sai ga an tara mutane da yawa a cikin aji
yanzu kina son ki kila a Burtaniya akwai wanda bai karatu ba ana samu matasa ko yara ko mutane ma da suka manyanta ba su karatu boko ba
kware akan samu gaskiya saboda ba su a nan wurin karatu yana da muhimmanci amma kuma ba wai karatun ba shi bane lallai ba dole kowa sai yayi karatun ba akwai gaskiya wanda ba su da karatun amma kuma suna da experience na aiki like tun daga farko su ba karatun ke gaban su ba gaskiya kawai dai sun fi son aiki ko kuma sun gano wani abu na hannu wanda suke da sha'awa akai tun suna kanana ko kuma tun da dai suka fara wannan jin sha'awar abin suke yin abu
to
sana'a
bari hawa yau dai mu koma mu ci gaba da tattauna akan wannan batun karatun duk da yake baki karatun digiri na 1 da na 2 a gida ba amma har wa yau na san ba za ki rasa wata masaniya game da dangantaka tsakanin dalibi da malami ba shin ya dangantaka take tsakanin malami da dalibi a nan a jami'a a Burtaniya idan kika kwatanta da dan wanda kika sani a gida Najeriya
to gaskiya akwai bambanci shi ma wannan kaga a nan wurin dalibi da kuma malami ana akwai wata dangantaka ta kusanta a tare da su in the sense that malami burin shi a nan kasan shine ya ga cewa an kowane dalibi ya san abin da ake wannan ya san abin da ake ciki a aji idan kuma malami ya gano cewa akwai wasu daga cikin dalibai wanda kila fahimtar su ba su kai wasu sauran daliban ba zaga su za a ware su daban ba wai ware sai in the sense za a sa su gefen aji ba ko wani abu a'a za a lura da yanda yanayin karatun su yake sai ai kokarin a ga yanda za a taimake su ta wata hanya za a using different hanyoyi daban-daban da za a ga cewa su ma sun taddo sauran yan aji a wurin fahimtar karatu
ce a Najeriya ba haka
a Najeriya gaskiya yakan yi wahala kamar ni lokacin da nayi secondary school lokacin nan malaman sun yi kokarin sun yi bakin iyakan support kuma akwai abin da ake cewa al'ada ita al'ada mu ta Najeriya daban take an koya mana tsoron malaman mu a cikin zuciyar mu wani lokaci ma dalibi in bai gane ba yana bala'in jin tsoro ya mike cikin aji ya ce mu malami shi fa bai gane ba shi kadai wani lokaci saboda yana tsoron kar malamin ya kira shi da kiki ko kuma malamin ya haushi da duka amma kuma nan wurin ba haka bane in dalibi ya ce bai gane ba to malami ya zama lallai saboda wasu dokokin jami'a ko kuma dokokin makaranta da suka sa lallai malamai in dai har dalibi ya nuna cewa bai gane karatu ba to sai sun koma sun tsa wannan karatun sannan kuma they have to make sure that dalibin nan ya gane kuma yana tare da sauran yan aji
turkashi yana tare da sauran yan aji malama Madina Dakta nan a cikin shiri na gaba kin ci gaba da yi mana bayani domin ku lokaci ya yi mana dan kullun. Masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar da bakwar tamu Madina Muktar Dodo. Yanzu amadin ita bakwar tamu da Julie Gresham da sarrafa ta sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kaga da busa shine ta kargayin jifulani Riga da busa shine ta kargayin jifulani Riga babu busa shi Riga babu busa shi dajin Allah
To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana
Sakon farko ya fito ne daga Yakubu Abdullahi Dambam. Salam VOA Hausa. Na rubuto muku wasika ta ce akan kwamitin da shugaban kungiyar Muhammadu Buhari ya kafa don binciko yadda aka sace ƴan matan makarantar garin Dabshi. Da fatan wannan kwamitin za su gaggauta kammala aikin su ba wai zaman shan shayi ba. Allah ya sa a dace amin. Fata alheri VOA Hausa. Muna kira ga musulmi da Kirista a kudancin Kaduna da ku zauna lafiya da juna. Domin Allah ne ya so ya ganku haka don zaman lafiya ya fi zama dan sarki. Daga Usaini Alhaji Umar Forever da Jamila Yusuf Gomara Airport Maiduguri. Assalamu alaikum VOA. Ona garin Gombe na jihar Adamawa da Fulani makiyaya suka yi abin tur da Allah wade ne. Da fatan mahukunta za su hukunta Fulanin da suka yi wannan ta'asar. Sako daga Sufyanu Gumal Zangon Daura. Gwamnatin Buhari ki kokarin ƙara matakan tsaro akan hanyoyin Najeriya da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa. Sako daga Safara'u Haƙili Zamani Almajira Malumfashi da Abul Khairi Dandansu. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi da Malam Husaini Dangote Karasuwa da magaji Allah Saka tashar Magarya Kumo. Suka ce salam VOA Hausa yanzu mulkin Najeriya ya zama mulkin azurta kai. Ya Allah ka zama mana shugabanni mafi alheri a shekarar 2019. Amin. Salam VOA Hausa. Zargin da ake yi wa kasar Koriya ta Arewa da tura makamai masu guba a kasar Siriya. Idan har zargin ya tabbata hakika hakan abin takeici ne matuƙa. Sako daga shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar Katsina, Comrade Sani Shaga Kofar Kaura Katsina. Mu matasan Jamhuriyar Niger anya ko gwamnatin kasar mu ta san da mu a cikin ƙasa kuwa. To Allah dai ya kyauta. Sako daga Musa Hadarin Asuba da Magaram.
Yanzu kuma sai labarai a takeice.
To a takeice ministan harkokin wajen kasar Rasha Sergey Lavrov ya faɗa yau Laraba cewa ƴan tawaye a gabashin yankin Guta dake Siriya na toshe hanyar kai agajin jinkai suna kuma hana mutane barin wurin a daidai lokacin da Rasha ta kira a tsagaita wuta ta kai taimakon agaji a farmakin da sojojin ta ke kaiwa. Dama shirin na Rasha an yi shi ne da zumma tsagaita wuta ta sawoyi biyar don mutane su samu taimako su fita daga yankin wanda ƴan tawaye suka mamaye wanda kuma dakarun gwamnati suka yi wa ƙawanya tun shekarar 2013. A halin yanzu kuma wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya na nuna cewa Koriya ta Arewa ta kai wasu kayayyaki a Siriya wanda ta yi gwamnatin Bashar al-Assad ta yi amfani da su wajen yin makaman guba. Rahoton ya ce wasu abubuwa kamar na'ura auna yanayi da sauransu na cikin akalla kayayyaki 40 da ba a bada rahotonsa ba da Koriya ta Arewa ta kai Siriya tsakanin shekarun 2012 da 2017. Jami'ar yaɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump, Hope Hicks, ɗaya daga cikin daɗaɗɗun hadiman da suka yi wa Trump aiki, ta bayyana gaban kwamitin Majalisar Dokokin Amurka don amsa tambayoyi akan alakar waɗanda suka yi wa Trump yaƙin neman zaɓe da Rasha, amma bata amsa tambayoyi da ƴan majalisa suka yi mata ba akan watanni ukun da ta yi tana aiki a fadar White House.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kama an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan irin gudunmuwar da ya kamata mutane su riƙa bayarwa domin farfaɗo da tafkin Chadi, lura da cewa zubar da shara a magudanar ruwa na ɗaya daga cikin matsalolin da ke sa tafkin yake janyewa. Sannan kada a manta a kodayaushe idan ana so a saurari wannan shiri da kuma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za madadin ita Maryam Dauda da kuma Julie Levis Creation da ta haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Mr. Dan Mahmud Lalu ke cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kada a yi nisa, ga shirin yau da gobe.
kawo da goro.